Allah na kira wo da farko, Allah na kira wo da farko, dan shi yake ba ni iko, waka ne kita so kita ko amarya tuntuna an riga an yi baiko, sadaki ya miko an goga shi an daura aure, kayo amarya dama komai lokaci kanshi nake yanzu kaci rabona lallai zana ce kowa mata shi zai ci. Amare a gaishe ku kamar wasa dube ku, ya an daura auren ku kuna ji kamar za a yi kashin
lokaci yayi,
kamar ba za a yi ba ai 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 kashin
lokaci yayi,
kuna ji kamar za a yi kashin
lokaci yayi,
kamar ba za a yi ba ai 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 kashin
lokaci
yayi. Ga mutune soyayya Allah ya yarda, kar ku yi jariya ku sharuwar radda, kun ci ribar soyayya kar ku tai guda, ki kalli angon ki ne miki dariya, ki ma ki mai da mishi taki sarauniya, ki zarce kowa kyawu gun kwalliya, a taron bikin haska yawa zo ki dan taka, sinai miki san barka kawayen ki so daka, kuna ji kamar za a yi kashin
lokaci yayi,
kamar ba za a yi ba ai 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 kashin
lokaci yayi,
kuna ji kamar za a yi kashin
lokaci yayi,
kamar ba za a yi ba ai 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 kashin
lokaci
yayi. Allah ya hada ku babu mai raba ku, zuwa kadai mai raba ku, nan gani nan bari zanin
zabuwa,
dukkan wurin tabo baya toshe idan ruwa, huta amarya an gwai ki zai miki garkuwa, da ke kadai zai yoke shi yana son ki tamkar ran shi, ke ma ke hakan a gare shi amarya. Allah ya bar ku tare cikin ƙauna
soyayya,
Allah ya bar ku tare cikin ƙauna
soyayya,
Allah ya bar ku tare cikin ƙauna.